Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Darasi na 11 a cikin littafin Khulasatu Nurul Yaqin. Matashiyar karatu malaike cewa awwalul mu'minin, farkon wadanda suka fara yin imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijatu, farkon wanda ya fara imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce Khadija. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi, kuma ya kasance ita Khadija tana ta kudure gaskiyar manzancin manzalla sallallahu alaihi wa sallama. Lima zahara laha min al'alamati dallati ala nubuwatihi, game da alamomin da suka bayyana a gare ta wanda suke nuni akan annabtar manzalla sallallahu alaihi wa sallam. Mundu safaratihi, tun lokacin da ya bulaguro zuwa kasar Sham, ma'a khadimiha, tare da mai mata hidima wanda shine Maisara. Wa awwalu man amana bihi min ar-rijali Abu Bakr, a cikin maza kuma wanda ya fara imani da manzalla sallallahu alaihi wa sallam shine Abu Bakr Siddiq. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi, kuma ya kasance abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kafin manzalla aiko shi da annabta. Wa lam ya'had alaihi kadhiba, manzalla bai taba kama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba da ƙarya, bai taba sane shi ba da wadin abin da yake ba haka nan ba. Bayan Abu Bakar kuma malai ce wa Zaid ibn Haritha, Zaid ibn Haritha shi ma yana cikin nahorko-horko a cikin maza wanda suka yi imani da manzalla sallallahu alaihi wa sallam. Wa kana mamlukan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya kasance Zaid ibn Haritha bawa ne ga manzalla sallallahu alaihi wa sallam. Fa a'taqahu, sai manzalla ya antar da shi. Wa awwalu man amana bihi min as-subyani Ali ibn Abi Talib, a cikin yara kuma wanda ya fara imani da manzalla sallallahu alaihi wa sallam shine Ali ibn Abi Talib. Wa kana rabiban rasuli, kuma ya kasance a gidan manzalla sallallahu alaihi wa sallam aka rene shi, mana manzalla shi rene shi. Wa qad da'a Abu Bakr man yuhibbuhu wa yuhibbunahu, kuma Abu Bakar Siddiq bayan yayi imani bai tsaya ba, sai ya rika kiran man yuhibbuhu, duk mutumin da ya san Abu Bakar ya san yana son shi. Wa yuhibbunahu, kuma ya san su ma suna son Abu Bakar, sai ya rika kiran su zuwa ga musulunci. Fa ajabahu jam'un kathir, a dalilin haka sai mutane da yawa suka amsa wa Abu Bakar Siddiq akan kiran da ya musu zuwa ga musulunci. Daga cikin su malaike ta minhum Usman ibn Affan, akwai Usman dan Affan, thalithul khulafa ar-rashidin, na uku khalifofi masu shiryaswa wanda suka yi jagoranci bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakar yayi, bayan shi Umar yayi, na uku su shine Usman, ya musulunta a dalilin kira na Abu Bakar Siddiq. Wa Zubair ibn al-Awwam, haka kuma akwai Az-Zubair ibn al-Awwam, wanda iya ɗaya daga cikin waɗanda aka musu albashiri da samun gidan aljanna tun anan gidan duniya. Malaike ta khulasa, takaitaccen bayani akan wannan darasi na suwa suka fara imani da manzo Allah. Malaike, awwalu man amana bihi as-sayyidatu Khadijatu, wanda ta fara yin imani da shi ita ce Khadija. Wa Abu Bakr, bayan ta sai Abu Bakr Siddiq. Wa Ali, wa Ali ibn Abi Talib, sannan Ali ibn Abi Talib. Thumma da'a Abu Bakr ashabahu, sai Abu Bakr ya rika kiran abokan shi ka Usman ibn Affan, kaman Usman dan Affan, wa Zubair ibn al-Awwam, da Az-Zubair ibn al-Awwam. Fa amanu, sai suka yi imani da manzalla sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayan su a dalilin kiran da Abu Bakr ya musu. Matashiya ta gaba malaike cewa ad-da'watu jaharan, yin da'awa a bayyane bayan an yi shi a sirrance. Istamarrat ad-da'watu sirriyatu 3 sanawatin, kiran da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi ya ci gaba a sirrance sai da aka yi shekara 3. Ajaba fi athna'iha kathirun min al-ashrafi wal mawali, lokacin da manzon Allah yake wannan kiran a boye da yawa daga cikin mutanen da suke madaukaka, irin su misali irin su Umar, irin su Hamza da sauransu, sun amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wal mawali, haka kuma da wasu daga cikin bayi. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالجهر بقوله تعالى, بهاك سيأك أمر شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكن يبين دأور شيء دفتر الله مدعوكين سركي أتكن سورة الحجرات آية قومية تردهد الله كي تفصدع بما تؤمر, كبين أبند أك أمر شيء كذا شيء وأعرض عن المشركين كما ككور دكان كجميد مشركي. فصعد على الصفا, سيما صلى الله عليه وسلم يزوي حوض الصفا. ونادى قومه, ya kirayi mutanen shi. Falamma ijtama'u, lokacin da suka hadu gaba daya shi kuma ya saman dutsen Safa. Qala lahum, sai yake cewa, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi, shin za ku gaskanta ni akan abin da zan ba ku labari akan shi? Faqalu, sai mutanen da suka taru suke cewa, jami'uhum, gaba dayan suka ce na'am, kwarai kwa, ma jarrabna alayka kadhiban, ba mu taba kama ka da ƙarya ba, munzu nash'atika ila al'an, tun daga tasowar ka kana dan ƙarami har yau kana da shekara 40. Fa qala sallallahu alayhi wa sallam, sai manzo Allah ya ce, to ku saurara ku ji da kyau, anqidhu anfusakum minan nar, ku tsiratar da kawunan ku daga wutar jahannama, inni nadhirun lakum min azabin shadid, ni mai gargadi ne a gare ku akan kar ku hada azabawar ta kasance mai tsanani. فقال له عمه ابو لهب مزلا دي فدو wannan maganar sai amme shi yana babban shi Abu Lahab sai yace mishi tabballaka sai kawo kalma ta tsinuwa ya dora akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ali hadha jama'atana akan haka ne kazo ka tara mu a dalilin haka fa anzalallahu fi haqqihi suratal lahab sai Allah ya sabkar da suratal lahab zuwa suratul masad wanda take cewa tabbati yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu hazwa karshen suwa. Insha Allah ta'ala, wannan shine karshen darasi na 11, kenan sai mun hadu a darasi na 12.